this house, trap my very own self in the snare of my mind. No more space to slither, but a gift for a deep breath inside, where the chaos has me captive, where there's no exit sign. We'll fuel the stupid fire with these feelings of mine. Da 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 da